بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 27 ga watan safar shekarar hijira ta 1444 wanda ya dace da 24 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan darasin zai zama kaset na 30b wanda ya wuce shi ya zama 30a saboda mun samu dan tangarda wajen lissafin lokaci sai muka yi wancan rabin awa kamar rabin karatu kenan wannan zai zama shine rabi na biyu haka ƴan Albani TV suka ce za a yi wal udatu alaihi to wannan shine karatu na 30 daga littafin as-sunna na Ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi za mu tashi a inda malai yake cewa babu ma dhukira anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ta'awudh min ad-dalalati wa ghairi dhalika babu abinda aka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na ainihin neman tsari daga bata da wasu abubuwa da ake neman tsari daga barinsu har yanzu dai cikin abwabul qadrin tabbatar da kaddara cewa komai Allah shi ke kaddarawa komai tsarin Allah ne komai ka gani daga Allah ne qala hadathana Muhammad ibn al-Walid ibn Hamdan al-Busri al-Busri za a yi tsauri ne Busri قال حدثنا ابو عامر شي wannan محمد ابن الوليد ابن حمدان اي ابن عبد الحميد جيكن بصر ابن ارطان صحابن nan da ya dade a duniya wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ishu hadha al-ghulam qarna wannan yaro da kuke gani sai ya shekara 100 a duniya to yana shekara 95 ya bada wannan labarin yace ni annabi ya ce mun shekara 100 zai da kan saura shekara 5 ina sane bai mutu ba ko sai da ya kifa a 101 Busur ibn Arta to sahabi ne an san hadisan Ali Busur ai ko na rigiman azumin asabar ko to akwai jikan shi shine wannan wani malami ne Muhammad dan Walid dan Hamdan dan Abdul Hamid dan Busur mutum biyar ne daga kanansu da wancan sahabin shine malamin Ibn Abi Asim a wannan hadisi قال حدثنا ابو عامر الاقدي عبد الملك دان امرو كينان حدثنا سليمان ابن سفيان مولى ال طلحه ني wannan مولى ني ga ال طلحه amma ضعيف ني shi shike riwaya daga bilal ibn yahya ibn طلحه ibn ubaydillah shi ma jikan talatu dan ubaydillah ne an abihi an jaddihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idhar al hilal qala allahumma ahillahu alaina بالإيمان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام غير ضالين ولا مضلين ربي وربك الله wannan hadisi ne mashhuri da kowa ya san shi ko addu'ar da ake idan an ga jinjirin wata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yana cewa Allahumma ahillahu alaina ya Allah wannan farin wata ka bayyana mana shi mu ga hasken sa bil amni tare da aminci wal imani a cikin imani was salamati a cikin zaman lafiya da salama wal islami da kuma cikin musulunci ghair balina kar mu zama cikin bata wala mudlila kuma su batar da mutane rabbi wa rabbukallah ya kai wata ubangijina ubangijinka shine Allah madaukakin sarki ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alayhi ya inganta wannan ainihin addu'a as-sahiha alamba hadisi na 1816 asali al-imam at-tirmidhi ne ruwaito da hakim da ahmad da ibn sunni a cikin amalul yawmi wal layla duk da ke isnadojin suna da matsaloli a daidaiwan su amma dai in an hada an hada yana zama hasanun ne li ghairihi kamar yadda malamai suka ambata wallahu ta'ala ashahidi shine kaga yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'a da neman tsari daga Allah ya tsare mu daga bata ko ya tsare mu daga mu zama masu batar da mutane qala hadathana al-hasan ibn ali al-hulwani kenan qala hadathana abdullah ibn salih katibul layth qala hadathani al-lays ibn sa'd al-imam qala hadathani khalid ibn yazida an sa'id ibn abi hilal al-layth kenan an abi musaffa, wannan abu musaffa majhuli ne, ba a san shi ba. Anna ibn abi layla akhbarahu an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khaza'inuhu biyadik wa a'udhu bika min kulli sharrin khaza'inihi khaza'inihi biyadik, domin badali ne. Ya Allah, ina roƙonka duk wani alkhairi wanda taskashina wurinka, wa in min shay'in illa indana khaza'inu, komai da ka gani Allah yana da shi ne sto, wa a'udhu bika min kulli sharrin, Allah ina roƙonka ka tsare ni daga duk wani sharri, khaza'inihi biyadika, wato wanda taskokinsa suna hannunka, yana tabbatawa Allah da siffar hannu. Amma wannan isnadi ne daif, saboda wancan Abu Musaffa majhuli ne. Sannan Sa'id ibn Abi Hilal ya samu ikhtilati a ƙarshensa. Sannan Abdullah ibn Saleh katibul layf shi ma yana da rauni, fihi da'af kamar yadda malamai suke faɗa. Ash-shahidi shine addu'an neman tsari daga sharri. Qala haddathana Abu Bakr, qala haddathana Muawiyah ibn Hisham an sharikin an Abi Hashim an Abi Miljaz an Qais ibn Abbad an Ammar ibn Yasir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u a'udhu bika min darra'a mudirra wa fitnatin mudilla. Wannan kuma daga Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan, ta hanyar malaminsa Muawiyah ibn Hisham al-Qassar, Abu al-Hasan al-Qassar, wani ya da hadisi a cikin al-Adab al-Mufrad na Bukhari da Muslim da al-Kutub al-Arba'a, shike riwaya daga Shariq ibn Abdullah al-Qalin nan, daga Abu Hashim, daga Abu Miljaz, daga Qais ibn Abbad al-Qaisi, daga Amr dan Yasir babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan gidan sahabi Yasir radiyallahu anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin addu'a, yana cewa a'udhu bika wa a'udhu bika, kuma ina neman tsarinka, min darra'a mudirra, daga cuta wanda zata cutar da ni, wato daga bakin ciki ko damuwa wanda zata ja mini wani bala'i. Akwai damuwar da in ta shiga mutum to zata bar mishi wani matsala. Wa fitnatin mudilla, Allah ka tsare ni kuma daga duk wata fitina wanda zata janyo mini halaka, shine ma'anar fitna mudilla, wato mutum ya shiga wani talauci ko wata yunwa ko wani arziki wanda zai ja shi zuwa ga wani bala'i, ya kuma bin bokaye ko ya daina ibada ko ya zama wani mara kirki ko ya zama azzalimi, yana cikin fitna mudilla. Qala hadathana ibn Kasib, qala hadathana Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais, qala hadathana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Musa ibn Uqba an Ata ibn Abi Marwan an Abihi an Ka'ab anna Dawud an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idhan sarafa min as-salati qala la mani'a lima atait wa la muti'a lima mana'at. Wannan kuma ta hanyar Ibn Kasib, Yaqub Ibn Kasib, an shajin hadisan shi a baya, shi kuma ta hanyar Isma'il Ibn Abdullah Ibn Abi Uwais, shi kuma ya ce haddathana Abdurrahman Ibn Abi Zinad daga Musa Ibn Uqba maula Ali Zubair, malami ne daga cikin bararrun bawa, bararrun bayi daga cikin bin rijalul sitta, ya rasu shekara 141, shike riwaya daga Ata ibn Abi Marwan. Ata ibn Abi Marwan wasu malamai suna ganin sahabi ne, yana da kamar yadda Ibn Azari yake faɗa cikin takaribi yake cewa lahu suhba, an yi sabani dai game da sahabbantakansa, kamar yadda aka yi sabani game da sunansa akan maganganu daban-daban, ko dai Sa'id ko Mughif ko makamantansu. To shine yake cewa Ka'ab al-Ahbar yana cewa Dawudu annabi Dawud alayhi salam ya kasance idan ya idar da sallarsa yana yin addu'a, yace Allahumma, yakan ce la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata, babu wanda zai hana abinda ka bari ya Allah, babu kuma wanda yake bada abinda ka hana, yana yin wannan addu'a. Al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan riwaya a cikin Sunan al-Kubra, haka nan Ibn Khuzaima a cikin sahihinsa, haka nan Al-Imam al-Bukhari ya fitar da asalin addu'a shi da Muslim a cikin Sahih Bukhari da Muslim ba tare da cewa addu'ar ta Dawud ce alaihi salam. Qala Ka'abu dan Kabul Ahbari sai ce wa akhbarani Suhaib ibn Sinan ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan ar-Rumi ɗaya daga cikin sahabbai daga cikin as-sabiquna al-awwaluna. Ya rasu a shekara ta 38 bayan hijira a Madina. Shine sahabin da Sayyidina Umar ya bashi shugabanci na wucin gadi na sallah kafin a zaba halifa bayan an cakawa Umar makami din nan. Akwai wani kuskure da ya yaɗa a cikin mutane. Shine tunanin cewa Suhaibu Bature ne. Wannan kuskure ne babu shi a cikin karatu kwata-kwata. Kuskuren ya faru ne dan an ce Ar-Rumi. Ana cewa Ar-Rumi. Kamar yadda Zahabi yake cewa a cikin siyar yace yu'rafu bir-Rumi li'annahu aqama fi Roma mudda. Ana ce mishi Ar-Rumi ne saboda ya zauna a ƙasar Roma, Constantinople kenan, tsawon lokaci. Amma ba Bature bane, ba Larabe ne, baban shi ya yi aiki ga sarki Kisra, suka zauna a wani gari da ke ƙasar Sham. Sai kuma sojojin Rumawa suka kawo musu farmaki, sai suka kame shi cikin wanda aka kame a matsayin bayi, sai suka tafi da su. Daga baya aka ‘yanto shi. Bayan an sai da shi a Banu Kal, wani mutum mai suna Abdullahi dan Jud'an dan uwan Aisha din nan ya siye shi. A wata riwaya kuma an ce gudowa yayi Makka ya zo yayi muhalafa da Banu Taim kabilar Sayyidina Abubakar. Dan haka kuskure ne a ce Bature ne, ba kaman Bilal ne da yake bakin fata ba, amma dai ya shahara a bakin mutane suna faɗan haka. Wallahu ala. Wannan sahabi ya daga cikin sahabban da suka guje wa fitina ta kashe Sayyidina Usman da abin da ya biyo baya da rigingimin Aliyu da Muawiya, duk bai shige su ba. Allah ya gafarta musu, Allah ya ƙara musu rahama gaba ɗaya. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yansarifu bi hadha du'a, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da ya idar da sallah da yana juyowa da wannan addu'a. Da ya idar da sallah yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Abu da yake fara faɗa shine Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah babu wanda ya sai bada abin da ka hana. Ya Allah babu wanda ya sai hana abin da ka bayar. Kuma wala yanfa'u zal jadd, wanda yake da aljadd wadata, wani mai arziki arzikin shi bai da amfani a gurinka idan bai bi ka ba. Ya Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a kullun kullun a cikin sallarsa. Ash-shahid shine Allah, Allah subhanahu wataala shike bayarwa kuma shike hanawa. Ba wanda ya sai bayar ko ya hana abin da Allah ya ba, wanda sai bayar da abin da Allah ya hana, ba wanda sai hana abin da Allah ya bayar, babu wanda ya isa. Wannan yana daga cikin imani da kaddara da kuma tabbatar da cewa Allah shike juya komai, shike bada komai. Wa haddathana al-Hasan ibn Ali qala haddathana Abdul Samad ibn Abdul Warith qala haddathana Abi an Husayn al-Muallim an Ibn Burayda an Yahya ibn Ya'mur an Ibn Abbas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعوذ بعزتك ان تذلني انت الحي الذي لا يموت. wannan isnadin shi ma ta hanyar Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani daga Abdul Samad ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan Al-Ambari. shi kuma yake cewa haddathana Abi, wato baban shi Abdul Warith ibn Sa'id kenan. haddathana Husayn lil Muallim an ibn Burayda, wato Sulaiman ibn Burayda daga Yahya ibn Ya'mur Abu Sulaiman al-Basri daga Ibn Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin addu'a yace Allahumma ya Allah a'udhu bi izzatika, ina neman tsari Allah ta karkashin girmanka. An tudillani, ya Allah karka bata dani. Antal hayyu alladhi la yamut, ya Allah kai ne rayayye wanda baya mutuwa. wannan isnadin isnadi ne ala shartu shaykhain, wannan isnadi ne sahihi ala shartu shaykhain, amma lafazin wannan na al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne da Ibn Hibban. sai Bukhari da Muslim ma sun ruwaito addu'a kwatankwacin wannan. lafazin addu'ar kamar yadda yake cikin sahih Muslim, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا يموت. wannan addu'a ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske jama'a. اللهم laka aslamtu, ya Allah a gare ka, zuwa gare ka na miƙa gaskiya, na miƙa wuya, wa bika amantu, ya Allah da kai ne imani, wa alayka tawakkaltu, ya Allah a ganka na dogara, wa ilayka anabtu, ya Allah zuwa gare ka nake komawa, wa bika khasamtu, ya Allah a kanka nake rigima da kowa. Allahumma inni a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta, Allah ina neman ka tsare ni da karfinka, babu sarki bisa cancanta da ya cancanta abota wa sai kai. Antu dillani, ina neman tsarinka daga batarwa. Antal hayyu alladhi la yamut, kai ne Allah rayayye wanda baya mutuwa. Kaga ya tabbatar da Allah sunan shi al hayyu, ya tabbatar da musuluncin sa da imanin sa da dogaran sa ga Allah da yin husuma akan addinin Allah. Shi dai mallam yana kawo mana ne dan nuna ha wato shar'ancin yin addu'a ta neman tsari daga bata, neman tsari daga fitina, daga wurin Allah madaukakin sarki. Kamar yadda muka ambata daga Imam An-Nawawi a baya, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan addu'o'i duka yana yin su ne dan koyawa al'umma su dinga yi. Qala haddathana Duhaim, qala haddathana Marwan ibn Muawiya, qala haddathana Abdul Wahid ibn Ayman, qala an ibn Rifa'a an abihi qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. Wannan ita kuma riwaya ta hanyar Duhaim, shi ne Abdurrahman ibn Ibrahim, malamin su Bukhari din. Shi kuma ya ce haddathana Marwan ibn Muawiya zuwa ga Abdul Wahid ibn Ayman al-Makki, maula bani Makhzum ne wannan. An ibn Rifa'a, daga ibn Rifa'a shi ne Abdullah ibn Rifa'a, zuwa ga sahabi Rifa'atu, kala ya ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duhu annabi yakan yi addu'a ya ce Allahumma la qabida lima basatta, ya Allah babu wanda yake iya ya kame abinda ka shimfiɗa, wala basita lima qabatta, abinda ka ainihin wato rike kuma ba wanda yake bude shi, wala hadiya lima liman adlalta, ba wanda yake shiryar da wanda ka batar, wala mudilla liman hadaita, ya Allah ba wanda yake batar da wanda ka shiryatar, wala mutiya lima man'ata, ya Allah ba wanda yake bayar da abinda ka hana, Allah ya hana ka wani abu wanda yake baka shi, wala mani alima adaita, ko ba wanda yake hana ka abinda Allah ya baka, wala muqarriba, ya Allah ba wanda yake kusanto lima ba hatta ga abinda ka nisantar da shi, wala mubaida lima qarrabta, ba wanda yake ya nisanta abinda ka kusantar, a'udhu bika wa a'udhu bika, Allah ina neman tsarin ka min sharri ma ataitana, daga sharrin abinda ka bamu na dukiya da ƴaƴa da shugabanci da wadata da ilimi da duk abin da ka bamu, Allah ka tsare mu daga sharri da ke cikin sa, wa sharri ma mana'ata minna, sannan kuma Allah ka tsare mu daga sharrin abin da baka bamu ba cikin waɗannan, Allah bai baka kaza ba, Allah ka tsare daga sharrin rashin bayarwa. Wannan hadisi ne sahihi, isnadin shi tabbatacce ne, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad, haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad, haka na An-Nasa'i a cikin al-Kubra da cikin Amalul Yawmi wal Layla, isnadinsa sahihi. Abinda ke cikin shi shine neman tsari daga bata da kuma tabbatar da cewa babu mai batarwa, ko ya shiryatar, ko ya bayar, ko ya hana, ko ya kusantar, ko ya nisanta, babu mai yin haka sai Allah. Qala haddathana Shafi'i, qala haddathana Sufyanu an Sumai an Abi Salihin an Abi Huraira anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min jahdil bala' wa min darki shaqa wa min shamatati al'a'da. Wannan kuma ta hanyar Shafi'i, ba Muhammad dan Idris ba, in kun tuna a baya mun karanta Shafi'i sunan shi wannan Ibrahim ibn Muhammad, daga Sufyan wato dan Uyaina zuwa ga Sumayyu maula Abi Bakr ibn Abdurrahman al-Makhzumi, daga Abu Salih as-Samman dalibin Abu Huraira, daga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, annan nabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ya ta'awwadhu, yana neman tsarin Allah min jahadil bala, daga tsanani. Jahadil bala shine al mashaqqa ko ash-shiddatu fil hayat, tsananin bala'i. Wasu malamai suka ce kasaratul iyal wa qillatul mal shine jihadul bala, wato mutum ya zama gashi Allah ya bashi ƴaƴa da jikoki da sauran masu zama karkashin sa kuma bai da abin da zai ce dusu, to ya shiga jihadul bala, yana cikin yunwa da talauci da fatara. Allah ka tsare mu. Annabi yana neman tsari daga wannan, a ce ga abin sai baka da kuɗin sai, ga bukata a gidanka, ga abinci, kuɗin makaranta, ga marasa lafiya, za a biya haya, duk baka da shi, ba shakka wannan bala'i. Wa min daraki shaqa, kuma annabi yakan nemi tsarin Allah daga abin nan, wato halaka ta riske shi. Darak wato riska, idrakul halaki, kada ya riski halaka. Wa min shamatatil a'da, kuma Allah, annabi yana neman tsarin Allah daga shamatatul a'da, zagi ko farin ciki. Shamata shine farin ciki na makiya in sun ga ka shiga cikin wani bala'i ko wata jarabawa ko wani kunci ko an kada kai a takara ko an kwace maka dukiyarka ko an rusa maka gida ko an kibiyanka wasu kudadenka na kwangila ko an kada kai a neman aure ko ka zama wato wani abun kwatance a cikin rayuwa, to zaka ga makiya za su dinga murna. Annabi yana neman Allah ya tsare shi daga wannan. Al-Imam Nawawi yake cewa ma'anar shi shine farahul a'da'i bil baliyya. Annabi yana neman tsari daga wannan. Ya zo da ƙarin wasu'il qaba da kuma wato mummuna kaddara, kaddara mummuna. Wannan yana nuni zuwa ga wato abin da Nawawi yake faɗa, yake cewa dukkan malamai sun yi ijma'i akan neman tsari daga dukkan munanan abubuwa. Yace in ban da sufaye sune suka yi shuzuzi. Su addu'a suke cewa Allah ya sa musu jaraba, to ba addini bane. Yana cikin sharhin Nawawi ya faɗa. Wannan hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim, a cikin Kitabud Da'awat da Sahihul Bukhari da wancan ƙarin. Sai Sufyanu yake cewa Sufyan dan Uyayna da ya bada hadisin, sai yake cewa al hadithu thalathun, a cikin hadisin addu'o'in sun zo da gaba uku ne. Wa zittu ana wahidan, ni na ƙara guda ɗaya. Sai mai riwaya daga Sufyanu yake cewa la adari ayyata hunna, ni kuma ban san wacce ce ba. Hiya kaga ai abin nan jihadul bala wa daraki shaqa wa shamatatul a'da wa su'il qada, su hudu ne ce, amma abinda malaman suka koya musu guda uku, shi malam Sufyanu shine yayi ijtihadi sai ya ƙara guda ɗaya, ko masu riwayan suka ce ba su san wacce ba ce. Har sai da Ibn Hazar yake cewa malamai suka ce me ya kai shi, wasu kuma suka nemi shi mafita cewa a ai addu'a ce, babu laifi a cikin addu'a, ka dubi wani abu da kake da matsala da shi ka kara a cikin addu'a, wanda ta zo da lafazinta babu laifi, an faɗi matsaloli guda uku, shi kuma ya ga akwai wata ita ma irin su ce ko dan duk wannan ka duba za ka ga to aka ce ka tarɗe ana wace za ka ce wanda za ka cinka ka ce ina ganin wannan ba ita ce ta annabawa ba, rin cire ta ba za ka iya gano ta ba, shi yasa su ma suka kasa. Ibn Hazar yake cewa har akwai ma ɗaliban da ya gaya musu ma ya ce wannan ita ce na ƙara, amma su ba sun manta wacce ce, da haka ana yin addu'ar wasu sai su cire ta ƙarshen, suna ganin kamar ya ƙara ne daga ƙarshe, al-idraj ne fi akhiril hadith, kuma ai ana idraji a farko ana yi a tsakiya, kaga ya ba mutane da aiki, Allah ya gafarta mai. Haka yazo a cikin Sahih Bukhari yake cewa al-hadithu salasun zittu ana wahidan la adri ayyatuhunna hiya, wallahu musta'an. To ana nan dai ana ta neman riwaya da za ta tantance wacce ce wadda aka ƙara din, dukansu dai bala'o'i ne, ababen neman tsari. Qala hadathana Yaqub ibn Humayd ibn Kasim kenan, qala hadathana Sufyanu an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qada'i wa daraki shaqa'i wa jahadil bala. Qala Sufyanu wa urahu qala wa shamatatal a'da, wannan dai shine ita ce dai riwayar da nake ma ishara zuwa gare ta. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال سميت عمرو بن مرة قال حدثنا عمرو بن مرة الجملي كنن ينا بعد لاباري قال حدثنا عبد الله بن الحارث المعلم عن طليق بن قيس أخي أبي صالح الحنفي دنقوان أبو صالح الحنفي عن ابن عباس daga sayyidina Abdullahi dan Abbas anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadhihi ad-du'a, nabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a yace allahumma inni wala tu'in alai wa mukurli wala tamkur alai, ya allah a inni, allah ka taimake ni akan abokan gabana na addini da abokan gabana na duniya, wato akan makiya shine abokan gabana duniya kenan, da shedan shine abokin gabana lahira. Wala tu'in alayya, Allah kanka taimake su a kaina, kanka taimake shedan a kaina, kanka taimake abokan gabana a makiya a kaina. Wam kurli, Allah ka warware makircin da ake mini. Ya al-Imam al-Azhari a cikin fiqhul lugha yana cewa al-makru min al-khala'iqi huwa al-khida'u, makirci daga halittu shine yaudara da makarkashiya, wa min Allahi mujawabati khida'ihim, daga Allah kuma shine tsallakar da kai daga wannan makirci. Wa makaru wa makarallah, sun yi makirci Allah ya tsallaka ya kibar makircin ya ci. To da ka wamkurli, Allah ka warware makircin da ake mini. Wala tamkur alayya, Allah karka ba su damar su su mini makirci. Wannan ma isnadin shi sahihi ne, mazajan Bukhari da Muslim ne, in banda wancan Ulaik ibn Qais al-Hanafi wanda shi ma fiqa ne. Imam Abu Dawud ya fitar da wannan riwaya, da Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila, da Ibn Hibbana, da Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan, qala haddathana Ya'la ibn Ubayd at-Tanafisi kenan, ya rusika ta 209, an Usman ibn Hakim ibn Abbad al-Aws, da gaskiyar rijalul muslim ne da al-arba'a, an Muhammad ibn Ka'b, an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma qala, Muawiya yake cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar, babu kuma wanda yake sai bada abin da ka hana. Wannan riwaya ta inganta ita ma tana cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Akwai ƙari da yazo a wata riwaya a gurin Al-Imam Tabarani cewa wala radda lima qadaita, babu kuma wanda ya isa ya tunkuɗe abin da ka ainihin wato hukunta, hukuncin da kai ya Allah ba wanda yake sai tunkuɗe shi. Wannan ma yana tabbatar da addu'a ta neman tsari daga bata. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يا ابن سعيد عن ابن عجلان ام محمد بن كعب ام معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عمر بن عبد العزيز دان جدان سركي عمر بن عبد العزيز ني wannan يا رسولك 150 باي هجره. حدثني من لا اتهم من اهل الشام وانا اسناري يا سام مطلا duk inda aka juya haka yazo da mubhami. An Ubadah ibn Samit, daga sayyidina Ubadah dan Samit, ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka je Al-Aqaba ta 1 da ta 2, ɗaya daga cikin wanda suka haddace Al-Qur'ani tun Annabi yana raye, su biyar cikin mutanen Madina, ya rasu shekara ta 34 bayan hijira. Allah ya kara masa yadda. Shine yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala, Annabi ya kasance idan ya ga farin wata yakan ce Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر يوم الحشر. وانا إسناري ني ضعيف سوو ده wancan malami da ba a san kowaye ba, yana cikin Musannad na Ibn Abi Shayba da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, da dai isnadi irin wannan wanda yake mai rauni, amma dai addu'ar ba ta da wani matsala, ana iya yin ta insha Allah. Za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.